أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله أمنا مع الله سبحانه وتعالى بوديا da yake tara mu anan masallaci na Sara'idi da Magaram a wannan rana ta Laraba karatu wanda muka saba na mako mako yawmuna 27 ga watan Jumada al-Ula hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da 22 ga watan 1 2020 muna cikin suratul baqara aya ta 121 insha Allah kene yau zamu tashi aya ta 122 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم
Allah subhanahu wataala yana fadi a cikin wannan ayoyi masu daraja kafin nan sati wanda ya wuce ƙarshen ayoyi wanda muka karanta na 221 ƙarshe inda Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah daidai nan muka tsaya muna cikin kuma magana ne akan abin da ya shahi dukiyar marayu da farko dai Allah subhanahu wataala yana magana ne akan haramcin giya da abubuwa wanda suke na caca da modi to bayan nan sai kuma madaukakin sarki yake mana bayani akan dukiya ta marayu sabai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun shiga wani halin suna gani ya ne za su takura dukiyarsu da ta marayu to sai Allah subhanahu wataala ya bada bayani cewa in dai ba dan zalunci bane kenan za iya gamawa kuma a rayu tare bayan hakanin kuma Allah subhanahu wataala sai yake mana bayani akan cewa suna tambayan wace irin dukiya ce ya kamata su ciyar sai Allah ya ce qulul af kana dukiyar da mutum sama da wadatar shi wannan ita ce dukiyar da ya kamata ya ciyar sai gabar da zamu tashi a yau wanda ita ce sauran na mako wanda ya wuce kazalika bayyinullahu lakum alayat la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah mala yace كما فصل الله هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك وبين لكم سائر الآيات الله سبحانه وتعالى حكى يكي بيان أبو بوا دكي دكي في الله في الله تصور هكا عشي الله سبحانه وتعالى سيتي منا لعلكم تتفكرون دونكو كسنتي كوكما دونكو يتناني to yana daga cikin tuna ayoyin Allah subhanahu wataala mutum ya riga diba duka abubuwan da suke musamman kusa da shi da abubuwa wanda suke halittun Ubangiji manya-manya irin su sama su kasa da duwatsu da abubuwa dai wanda mutum idan ya kalle su zai hararo girman Ubangiji subhanahu wataala wannan kuma zai agaza mutum ne wajen yi ma Allah da'a fi dunya wal akhira Allah subhanahu wataala a duniya da lahira haka zai riga gwada muku ayoyi zai muku bayani aya bayan aya addinin nan ya zamanto zahiri wanda babu wani wanda zai kawo misali a ce a uzurin shi a gobe kiyama sai Allah subhanahu wataala ya ma ci gaba da cewa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih kin wannan hayyau can sama ne wajen abin da ya shahi dukiya ta maraya cikin bayaninta Allah subhanahu wataala na bayanin cewa ya san mai gyarawa kuma ya san wanda yake banna ne yake ashe a zuciyar shi ba yana nihin ba a zo a gama dukiya da tashir ta maraya dan ayi amfani wanda yake na gaba daya yana daukan amfanin kanshi ne sai Allah subhanahu wataala kuma a cikin ayar yake cewa in yaya inda ya ga dama sai ya sa kowa ya wahala sai a ce kawai wanda ya taba koda kwandala ta dukiya ta maraya to kaga za a shiga cikin wahala shine walau sha Allahu la'anatakum inna Allahu azizun hakim sai Allah subhanahu wataala yake cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min kakku armi mata mushrikai sai sun imani wala amatun mu'minatun baywa mu'mina ta ita tahi alheri khairun min mushrikatin da war take mace mushrika mai hada Allah da wani walau a'jabatkum koda sun burge koda ta burge ku wala tankihul mushrikina kuma mata mu'minai kada ku sake ku armi mazaje mushrikai hatta yu'minu sai sun yi imani wala 'abdun mu'minun bawa mai imani khairun shihi alheri min mushrikin da wani namiji ke mumuna wanda yake mushriki ne garabawa mai imani da shi walau a'jabakum koda mazajen sun burge ku a matsayin ku na mata ulaika yad'una ila an-nar Allah subhanahu wataala sai ya ce waɗannan suna kira ne zuwa ga wuta wallahu yad'u ila al-janna Allah subhanahu wataala shi kuma yana kira zuwa ga al-janna wal maghfirati bi izni haka kuma da gahura subhanahu wataala da iznin shi wa yubayyinu ayatihi lin-nas Allah yana bayyana ayoyin shi ga mutane la'allahum yatazakkaruna dan su zamanto mutane ne masu tuntuni wanda za su wasu Imam Muhammad Mutawalli Sharawi yayin shin huda mai muhimmanci game da abin da ya shahi ta wannan ayar yana bayani akan cewa abinda Bahaushe yake cewa turran gini ranza ne idan mutum ya yi aure me zai faru za a gina wani gida ne wannan gidan kuma ƴaƴa ne za su zo wanda za a tarbiyyantar da su akan imani to sai yake cewa menene tunaninka a ce mutum ya armi mushrika kenan lokacin da aka aihu aka samu ƴaƴa karshen ta wannan ƴaƴan gaba ɗaya su zama mushrikai lokacin da ke mai imani menene tunaninki idan kika armi wani mushriki kenan idan ƴaƴa suka zo wannan ƴaƴan alal aqalla za su zama mushrikai ko kuma a raba musu hankali su ba masu imani ba kuma su ba masu addini ba masu wani addinin ba daban kenan Allah subhanahu wataala sai ya shinhuda akan cewa ku masu imani idan kuka tashi aure auren da ake so a samu zuriya mai kyau to ya kamata mutum ya tsaya da kyau ya diba ya ga wacece zai arma a matsayin shi na mai imani ya armi mumuna wanda take kamila wanda take mai kiyaye kanta wanda ta san dokokin Allah domin ba wai rayuwa bace ake ma ana ma abin da zai zo ne za a samu ƴaƴa to Muhammad Mutawalli Sharawi shi bayanin da yake akan cewa ƴaƴan da za su zo musulunci ya ba su kulawa tun kafin su zo wannan yana nuna girman daraja na addinin musulunci kenan a matsayin mu na masu imani shi yasa a ƙarshen aya sai Allah yake cewa la'allahum yatazakkarun ma'ana kenan dan su zamanto ko sun tuna can bayan Allah subhanahu wataala ya ce mana haka yake bayyana ayoyi ko kuma mu zamanto masu tunani duniya da lahira Allah yana bayyana ayoyin shi kenan saboda haka arme na sha'awa zai kai mutun zuwa ga halaka arme kai mumuna ko kuma kai mumulin ka tashi arme haka kawai mutun zai je ya arme dan biya sha'awar jikin shi ko kuma dan irin ra'ayin shi to abin da ya kamata ka tsaya kai tunani idan ɗaya suka zo yaya za su kasance saboda kai taka ƙarshen ta ka girma a matsayin ka zaka iya ma kanka komai ko kuma ke ma kin girma zaki iya ma kanki komai game da imani babu wani wanda zai zo ya mana karkatar da kai to ina ga yaro karami wanda zai zo ke mai imani ki sama ma danki Allah ya kiyaye a ce ga uba kuma mushriki ne ko kuma kai da imanin ka kaje ka sama ma ƴaƴanka uwa amma uwa ce mushrika to kaga babban matsala game da zuriyarka kuma waɗannan yaran baka musu ba adalci sallallahu alaihi wasallama ya ba mu bayani cewa kowane wanda za a haihuwa ana haihuwan shi ne akan fitra halitta Allah da yayi ko duk mai imani to uwaye ne ko uwayen in Yahudawa ne su mai da shi Yahude idan Nasarawa ne su mai da shi Banasare kenan nan Allah subhanahu wataala yana mana hannunka mai sanda in ka sake ka arme ma'ana ka arma ma ƴaƴanka ka armo suka samu uwarsu ta kasance mushrika ce kenan za ta dora su wannan turbai ta shirka da Allah kuma ke ma haka to saboda haka ashe dole idan mutum zai yi arme ya samu mumuna to sai Allah subhanahu wataala yake ba mu labari cewa mumuni mai imani bawa yayi wanda yake da inda mushriki ne bawan yayi shi duk da mu anan tauya mu fahimci bambancin da yake tsakanin irin da a ce wannan da ne wannan bawa ne sai irin kabilu wanda suke daban wanda suke ba Hausawa ba wanda ke da rata sai ga mutum iri kala guda dukansu ɗan adam ne amma sai a ce wannan bawa ne wannan shi kuma mai gida ne har yanzu ma wasu kabilu ana samu shi zai zama to mai hidima ne wannan kabilai matsayin shi na bawa bai ma dace ba ya ce zai armi wancan kabilan balle ha arma mishi kuma su ma ba za su arme su ba to Allah subhanahu wataala sai yake so ya nuna mana ratar da take tsakanin arman wanda yake mushriki ne idan ke mai imani ce gara ki arbi bawa da duk abin da yake nashi ana ganin kaman bai da mutunci ko kuma bai da wata daraja bai kai ki ba imani bai kai ki daraja ba a matsayi na jini to in dai mai imani ne yayi a ce kin armi da wanda yake mushriki ne abu na gaba kuma wannan zai nuna mana illar shirka abu ne wanda yake mai girma babu abin da yake rusa imanin mutum ya rusa aikin mutum ya raba alaka tsakanin bawa da ubangijin shi kamar shirka da Allah babu abin da yake raba mutum da rahama ta ubangiji da ake samu a gobe kiyama mutum ya kasa samun gafara kamar shirka duk wanda ya mutu in dai shirka yake bai tura ba to wannan babu shi babu gafara ubangiji subhanahu wataala Allah ne yake fada Qur'ani mai girma inna Allah la yushriku la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna mana shirka babba abu ce annabawan da Allah yake aikowa farkon bayanin da suke a fasa shirka a zo abota mu Allah in yaso kuma sai ayi sauran ibadu to a matsayin mu na masu imani ya zama wajibi kowa ya kakkabe hannun shi da shirka ya zamanto tauhidi mana shine aqidarka ka zaman to aqida ce safiya tacacce aqida wanda babu wani hazo a cikin shirka Allah kare mu daga shirka malai ke cewa haza tahrimu min Allah azza wa jalla ala almu'minina an yatazawwaju almushrikat min abadati alawsan wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala haramci ne an haramta duk mai imani ya armi mace wanda take mushrika ce wanda suke bautar gumaka to haka kuma Allah subhanahu wataala su ma mata kuma su ma haramu ne su arbi namiji shi ma namiji haramu ne ya arbi mace wanda take mushrika ce to sai Allah subhanahu wataala yake kebance daga cikin waɗanda aka misali an yi bayani akan mushrikai to Allah madaukakin sarki ya kebance ahli kitab su kuma wannan hukuncin su daban a suratul maida ayat ta 5 Allah yake cewa wal muhsanatu من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ما تان أهل الكتاب يهودا tsantsa ko kuma nasarawa tsantsa ba wanda suka cakula addinin ba suke bautar gumaka to wannan musulunci ma'ana bai hana ba alaka ta aure tsakanin su da masu imani amma ba shi ba namiji ba ba armo namiji ba yahudi ko ba nasare ana nan ana magana ne ga namiji ma'ana kenan mumuni yana iya armo wanda take kitabiyya ba yahudi ya ce ko ba nasare ya ce amma mumuna mai imani ba za ta armo ba wani namiji wanda yake ba yahudi ne ko ba nasare kenan la'aks kenan kishiyar wannan bai zamantowa halak wannan ayatin makaranta akwai ruwaya ta ibnu jarir at-tabari daga umar ibn khattab yake cewa al-muslimu yatazawwaju an-nasraniyya muslimi zai namiji zai yi arman wanda take ba nasariya wala yatazawwaju an-nasraniyya muslima shi ko ba nasare bai halitta bai arme wanda take musulmaci kala sai yake cewa haza asahu isnadan min al-awwal malaki ta wannan isnadi ne wanda yake ingantacce akwai ruwaya ta ibnu abi hatim daga ibnu umar yake cewa annahu kariha nikah ahli kitab shi ibnu umar kuma yana ganin ma hawo ma wanda suke ahli kitab kin ne shi dai duk da cewa halaka ne amma dai shi baya so saboda mai irin abubuwan da za su biyo baya sai yake karanta ayar su Allah subhanahu wataala wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min wa qala bukhari imam bukhari yake cewa ابن عمر يتي لا اعلم شركا اعظم من ان تقول ربها الله او ربها عيسى شي ابن عمر سي يتي ني دي بن سان با وني ابن دا زا تي شركا ني ا تي ا سامو ماتي كريستا تاتي عيسى اي شي ني اوبنجينتا ابن عمر يتي وانا با قرمن شركا بني تو سو داكا كينن شي شي يسا سي يقي كودا مسلمي ني معنا نمجي كينن shi a ra'ayin shi ba zai arba wata take kitabiyya saboda suna cewa Isa Allah ne hadisi ya tabbata na Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa tunkahul mar'atu li 40 ana arman mace ne saboda abubuwa guda hudu sallallahu alaihi wasallama yace limaliha saboda dukiya wali hasabiha saboda kuma danganta el dangi ce wali jamaliha ko kuma dan kyaunta wali diniya ko kuma dan addininta fasfar bi zati din tarbiyat kadak sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi zabi da kanshi shugaban halittu yace ka zabi mai addini in ba haka kuma zakai hasara to saboda haka kenan anan an ce ka armi mushrika to kenan ahli kitabukin ma su ku duk da cewa halaka ne ka yi arman su to hatta masu imani ma a cikin waye a ce a samu wannan musulma ce addinin sama ne wannan kuma addinin ta kamili ne kamila ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ga armeta zabi ne nashi tsira da amince da tabbata gare shi kenan anan sai mu fahimci cewa ana armina dan addini ba dan sha'awa ba maslahar da za ta zo baya ta yi amfani akan maslahar da za ta zo ma ta sha'awa wanda lokaci gare ta in kai shekara 60 70 kai dai sama amma masala da za ta zo na cewa ka armi mai addini domin ayyan da za su zo ta tarbiyyatar da su to wannan shine abin da yake komai muhimmanci kuma babu mun da yi hasara a ce Allah subhanahu wataala ya arta ka da yaya a ce kaga danka ba yahude ko kuma kaga danka ba nasare da ranka da lahiyarka a matsayinka na mai imani babu abin da yake wannan hasara shi yasa babu abin da yake hasara kuma yana zamanin mu ne yanzu sai mutum ya dauki yayan shi ya kai ekol ta kirista wai kirista ne zai karantar da dan shi shi zai tarbiyatar da shi yaro dan karami ba a raba tsakanin ilimi da tarbiya ba a raba a game suke abu ne wanda mutalaziman abu ne wanda dole a tare suke wanda zai karantar da shi shine zai tarbiyatar da shi ilimin ku koda ilimin duniya ne saboda mu sai mu diba mu ci alakwal tunda ai ba wani karatun musulunci bane ba komai bane shi zai karantar da shi amma kuma akwai abin da zai tusa mishi wanda yake na addinin kristanci ne ba karamin hasara bane ka taimaka dukiyarka an rusa maka gidanka wannan dan zai tashi bai da wata wani karsashi na musulunci a zuciyar shi yana ganin komai ma daidai ne to wannan kuma shine rashin aqida ko a duniya a rayuwar ta duniya ta yau da gobe idan mutum bai da aqida sai ya gan shi na ta wahala kadi ba ka ga yan siyasa idan za a ce wannan ya fito ba daga nan ya koma can wancan ya koma can a ƙarshe sai ya zama warwas waina mata hish saboda mi bai da aqida inda aqida in ka kama farti ɗaya sai duka mutu dan aikin duniya ne to ina ga aikin lahira dan ka ya zama mara aqida shi bai san ba musulunci nan sai ya ce da musulunci da kristan kowa ma ɗaya ne babu abin da yayi takeici ya ce kowa ma ɗaya ne wannan magana ce wadda take mai matsalan gaske amma saudiya ba mu fahimta ta baiwa ba yahuda ya ce maka kowa ma ɗaya ne ko kuma ba nasara ya ce maka kowa ɗaya ne bai yiwa ne amma kai a matsayin ka na musulmi sai ya zo a ce a kowa ma ɗaya ne duka a abu ɗaya ne karatu ne za a koya mishi wanda uwa na ba labari akwai wanda ya hudda ɗan shi a nan garin saboda ɗan ya zo cin abinci ya yi addu'a nan ta kirista saboda yana can makarantar wannan ta wanda kiristoci suke karantar da su kenan duk yanda za a yi in aka ce mission kamar wani aiki ne aka baka ya za a ce musulmi ya koyo lakwal baiwa ne wani lokaci ko bai ce wa bismillahi ko in zai rubutu ko ya yi bismillah ko in zai waɗi ya ce Allahu ko wani abu baiwa ne tunda aqida ce ta musulmi to ya za a ce ɗanka zai rayu da kirista zai gwamayo da shi ba zai ɗoso wani abu ba na shi baiwa yana da wahala akwai wani kirista wanda ya rayu cikin musulmi irin abubuwa da ake ya zama ma kamar magana kamar in wani abu ya faru sai a ce inna lillahi ana yara ƙanana suna yi sai ji ƴaƴan shi suna yi sai ga kamar sun musulunta kenan su ko a cikin Hausan suka ma'ana da yake tare da ƴaƴan musulmi suke dole sai sun dauko wannan kalmomin to wai kakkai tsammanin danka kawai duniya ce za ka karantar da shi in ka mishi wannan ka mai garanti na abinir da ake cewa abinda yake rudan mutane sai a ce ai wai zan mishi garantin abinir kin shi in ya girma to wannan kuma duka a hannun ubangiji Allah suke madaukakin sarki sai ga jahili ya zama maloniya Allah ya bashi komi kamar wanda kake mai kallon jahilin wanda kake kamar bai da wani abinir dan da haka zai je doctora ya yi masar ya yi komi ya zo ya zaman to shine mai mishi lissafi ya ce ma Alhaji sa hannu na wajen shi bai ma san ba sai ya sa hannu shine mai kudin to saboda haka irin waɗannan abubuwa na arziki ko rashin arziki rayuwar duniya yadda za ka rayu yau gobe dukkanmu babu wanda ya san meye zai faru daga gobe talaka yana iya zama mai arziki daga zuwa gobe mai arziki yana iya zama talaka mai ilimi zai iya zama abubuwa ga sunan diyawa mai mulki sai ya faɗi ya mutu daga gobe an kare sai dai a sa a tarihi kenan babu abin da za mu ma ƴaƴanmu kamar mu tarbiyyantar da su mu cusa musu aqida ta addinin musulunci ba wa aqida ba raunanna gurbataccen aqida in mutum bai da aqida zai sha wahala ko a rayuwar duniya balle a addini akwai wanda zai ce ai aqida ba ta da muhimmanci kai dai ka karanci qur'ani ka karanci hadisi to waɗanda duka za ka karance su a ƙarshe in ka fada shirka da Allah kenan za ka karanta qur'ani shirka tana rusawa za ka karanta hadisi za ka yi sallah za ka yi azumi shirka ta zo ta rusa maka kenan babu aqida to saboda kai ma masu girma Allah subhanahu wataala a nan ya hana ne a armi mata wanda suke mushrikai ba don komi ba illa abin da zai biyo baya ƴaƴan da za ka samu idan za ka yi aure ka tunani waɗannan ƴaƴan da za su zo kakka yi tunanin biyan buƙatar ka kawai ta sha'awa to haka kuma ita ma mai imani haka ya kamata ta yi nazari to haka kuma rayuwarmu ta yau da gobe Allah subhanahu wataala shi ne zai tsara maka shi ne zai komi kai da abin da ake so ka riƙe da asbabu idan ka riƙe addinin Allah biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas mutum zai samu tsira a nan duniya amma kai ka zama ilimin duniya inda ilimin duniya ne ka zama kahi kowa ko ka zama to kahi kowa kudi ko ka zama to kahi kowa mulki to in baka da addini kamar ka rasa komai waɗannan gaba ɗayan su banza ne saboda yau in ka faɗi ka mutu shikenan ba su aiki a gobe kiyama addinin ka da aikin da kai shine zai ma mana ƙara maka daraja sai Allah subhanahu wataala yake ba mu wani fa'id mu ce bambancin wala mu'minun khairun min mushrikin walau ajabakum mata kusancewa mu'mini mai imani shi yayi ku arme shi da a ce kun je kun arme wani wanda yake mushriki ne ko dan kudi ko dan wani abu na duniya wani duka abubuwa ne wanda suke masu gushewa ko kuma a same su ya zamanto babu kwanciyar hankali babu sa'ada ta rayuwa والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه الله سبحانه وتعالى yana kira zuwa ga aljanna shi kuma shaydan sai zai riga kiranka zuwa ga gidan wuta ka bi umurnin Allah ka samu gidan aljanna ka bi umurnin shaydan sai ka samu gidan wuta Allah kare mu kuma ga bancin aljanna ga kuma gafara ta ubangiji da izinin shi madaukakin sarki to zaka samu gafara Allah ne idan ka zamanto kana shar'antuwa da shari'ar shi ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon da kake bi wajen karantarwa ta addini wai bayyana ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun Allah madaukakin sarki yana bayyana ayoyin shi ne da mutane dan su zamanto masu tunawa so da yawa dan adam idan aka bar shi aka kara zibi sai ga yamanci shi yasa tunatarwa mutum ya rika tunatar da zuciyar shi kamar itaciya ce da ruwa wa'azi shine kamar kana dan yayyawa ma zuciyarka wani ruwa dan ta rayu amma idan mutum ya nisa da ambaton ubangiji ba shi ba zuwa makaranta ba shi ba karanta qur'ani ba shi ba jin wani wa'azi ko da a radio ne ko da a salula to sai ka same shi yayi nesa da ubangiji to shi kuma kana ƙara nesa da ubangiji kana ƙara kusantowa da shaytan kana ƙara kusa da ubangiji kuma kana ƙara nisa da shaytan yana saboda haka dole sai ya zamanto muna ma kanmu wa'azi da kanmu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man ya'shu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda ya zamanto yana guje ma ambaton ubangiji da wa'azi da karantarwa zuwa makaranta qur'ani hadisi da fiqh da sauransu Allah sai ya ce zamu daurma mu shaytan fa huwa lahu qarin bai da aboki sai shaytani idan kaga ba za a yi abin kirki ba sai Allah ya ce wa innahum la yasuddunahu an as-sabil sai su riga kange su ga hanya ta gaskiya sai shaytan ya riga cewa ka bi wannan ita ma ai daidai ce wa yasabuna annahum muhtarun Allah ya ce kuma sai su riga tsammanin akan gaskiya suke alhali kuma su ba akan gaskiya ba suke Allah ya shirya da mu
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
الله سبحانه وتعالى يتشغب رجاء ويسألونك عن المحيط كنم ana tambayan manzo haye yau akan abin da ya shaye jinin haila kul ya manzo ka ce musu huwa azan ma'ana kenan wani cuta ne jini ne wani kazamta ne mata suke fitar da shi fa'tazilun nisaa fil mahid lokacin da mata suke jinin haila to sai ku kaurace musu ba kaurace ba irin ta yahudawa kamar da zamu karanta hadisi ma'ana kenan wajen kwanciya ta aure dan ne za kaurace wala taqrabuhunna hatta yatahurun kada ku kusance su a matsayin kwanciya ta aure sai sun yi tsarki hatta yatahurun fa iza tataharna Allah ya ce idan suka yi tsarki kenan jini ya kare fatuhunna ku je musu min haisu amarakumullah inda Allah ya umurce ku kenan daga gaban su inna Allaha Allah madaukakin sarki yuhibbut tawwabin yana son wanda suke masu yawan tuba wai hubbul mutatahirin kuma yana son wanda suke masu sarki ne nisa'ukum harsul lakum sai Allah yake cewa ai matekunku gonakanku ne fa to harsakum annashitum ku zoma gonakanku inda kuka ga dama kenan ta inda kake so waqaddimu li anfusikum, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku gabatar ma kan wasu ayyuka waɗanda suke ina alaka tsakanin mace da namiji domin sha'awa. Wattaqullaha, sai Allah ce ku ji tsoron Allah, wa alamu, ku san cewa annakum mulaqu, ai za ku iske ubangiji maraukakin sarki, wa bashiril mu'minin, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya kai manzo kai albishiri ga wanda suke masu imani. Ruwaya ta Imam Ahmad daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annal yahuda kanu iza halatil mar'atu minhum lam yu'akiluha wa lam yujami'uha fil buyut, fasa'ala ashabun nabiy sallallahu alayhi wa sallam an-nabiyya fa anzala Allahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil wahid. Kenan dalilin sabko da ita wannan ayar, yahudawa ne sun kasance in mace tana jinin haila sai su huddata daga cikin gida, sai kai da can nesa abincinta daban, ruwanta daban, wajen kwananta daban. To sai sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka tambaye annabi sira da amintala tabbata gare shi, sai Allah ya saukar da wannan ayar. Kenan ba a hana ba a zauna gida guda da su, a ci abinci da su, a kwanta da su, saduwa ta aure ne kawai shine aka hana, sai an yi tsarki. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'tazilu an-nisaa fil mahid, malaka cewa ya'ni fil farj, liqawlihi saboda hadan manzo sallallahu alaihi wasallam isna'u kullu shay'in illa an-nikah. An tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da mace wadda take mai haila, sai annabi ya ce a matsayinka namiji kana iya yin komai tare da ita illa an-nikah, sai jima'i ne kawai, shine musulunci ya hana. Malaka wa lihaza zahaba kaseerun min al-ulama'i أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. يعني دا أبن دبا سادوا تأرمي با توانا مسلم جي قوه أبو بي حين ما نساءكم حرس لكم فاتو حرسكم الناشئتم وقدموا لأنفسكم. أكو حديث إنغا تجي عائشة تجي وا كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأوطيه النبي صلى الله عليه وسلم. تجي tana daukan aswaki ta tattauna shi tattauna shi, mana ta jika idan mutun zai aswaki saman da yake jika saboda yawan da yake miyan da ya taba shi, ta tattauna kuma ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi aswaki da shi, mana tana jinin haila, tana so ta nuna mana kenan yanda ake rayuwa haka ake rayuwa tsakanin mace lokacin da take jinin haila da lokacin da ba ta jinin haila. Sai take cewa فأوطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضعوا فأوطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضعوا فمه في موضع الذي وضعت فمي تجي وأشرب الشراب وأناوله سيكما إن شاء أبن شاء سيميك أمش سورا صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في موضع الذي كنت أشرب تجي وإذا النبي زي شاء سيجيب عند نشاء inda na kafa baki to shi ma ta nan yake sha sallallahu alaihi wasallama. Wannan dai kamar hadisi ne suna karantar da mu irin waɗancan ra'ayi na yahudu, to wannan ba daidai bane, cewa idan mace tana haila a kaurace mata a maida ta wani kamar wata bare wani abu daban, to wannan ba shi bane. Musulunci addini ne wanda ya karrama mace dama irin abubuwan da ake yi na yanzu ba gaskiya bane, mara kenan musulunci shine iskota a tattanke lokacin jahiliya, ba ma mace kaza, mace ba ta kaza, mace kaza ce, batta da wani aiki, batta da komai, ba kowa bace ita, sai musulunci ne zai karrama ta ya huddo ta daga cikin wannan kangi da ƴan jahiliya suka sa ta, aka ba ta daraja. Shi yasa da mai imani da wanda yake namiji da mace duka guda ne a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bayu ne na Allah, amma kuma su a jahiliya sai suka rarraba. To shi yasa yanzu in kun ji wani kururuwa akan cewa haƙƙin mace to ba dai a musulunci ba, sai dai a je a can wani addini ko ba yahudanci ko kuma nasaranci. Malam sai yake cewa abinda malamai suka tahi akan haramcin shi shine kadai abinda ya shayi jima'i, amma duk wani aiki wanda ke alaka tsakanin namiji da mace to wannan kowa ce a bude. Shine malam yace allazi ajma'ul ulama'u ala tahrimihi wa huwa mubashara fil farj thumma man fa'ala zalika faqad asma fa yastaghfirullah wa yatubu ilayk. Misali a ce aka samu mutum ya afkama matar shi tana jinin haila, malaka ne ya je mata ya sadu da ita wanda kuma shine kada aka haramta, to shi kuma gashi ya zo ya aikata wannan aikin na haramu, shine ma lace sai istighfari ubangiji Allah ya gafarta mishi wala yalzamu ma zalika kafara amla ma lace wa hal yalzamu ma zalika kafara yanzu mutun sai ya kafara koko saboda akwai manganu na malamai manganu guda biyu malamai sai suke cewa dole duk wanda ya je ma matar shi a matsayin saduwa ta aure tana jinin haila to wannan mutumin sai yayi kafara saboda abinda aka rawaito daga Imam Ahmad da kuma ahlus sunan daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani cewa fil laziyati imra'atuhu wa hiya ha'id yatasaddaqu bi dinar aw bi nisb dinar yayi sadaka da dinari daya ko kuma rabin dinari to amma hadisi ne wanda malamai sun yi manganu da yawa akan ingancin shi kenan wannan magana cewa da take dakatacciya sai malai yace wasahihu aljadid min mazhab ash-shafi'i magana wacce take ingance ita ce magana ta mazhaba ta Imam Shafi'i da kuma mafi yawan malamai cewa annahu la shay'a fi zalika bal yastaghfirullah azza wa jalla indai mutum ya aikata wannan laifin babu zancen yayi kafara kawai zai nemi gafara ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala sai gafarta mishi ya aikata laifuka daga cikin laifukan da Allah ya hana madaukakin sarki sai Allah ya ta faiza ta taharna fatuhunna min haythu amarakumullah malati fihi nadbun wa irshadun ila gashiyanihinna ba'da al-ibtisal wa zahaba ibn hazm ila wujub al-jima' ba'da kulli hay malai sai ce Allah madaukakin sarki hadan shi da yace in suka yi sarki to shikenan sai ku je musu to shine malai ce wannan akwai cewa fadakarwa duk lokacin da mutum yake tare da matar shi tai jini ta kare to kenan sai ya saduwa ta aure musamman Imam Ibn Hazm Abu Muhammad Az-Zahiri rahimahullah yake cewa shi wajibi ne ma saboda shi yana kallon zahirin aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa iza taharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah kenan yace tunda umurni ne to umurnin kuma ya zama wajibi duk jini guda kenan misalin za a samu namiji wanda yake mai larura akwai da alkali zai raba armin ko kuma yana larura ko da za a ce a jini guda zai iya saduwa guda ko saduwa biyu to kenan in alkali zai dora mishi doka game da zahirin wannan ayar Ibn Hazm sai ki gano to a kowane jini to alal akalla sai ya saru da ita so guda saboda yace saboda dalilin fada Allah subhanahu wataala fa iza tataharna fatuhunna min haythu amarakumullah yana ganin kamar wannan umurni ne yace walaysa lahu fi zalika musnadun amma sai malai yace gaskiya wannan maganar batta da wani hujja wanda take mai kwari kenan alaka ne tsakanin namiji da mace idan mace ta takura akwai alkali idan namiji ya takura akwai alkali malai ce wa tafaka ulama ala anna almar'ata idan qata haydaha la tahillu hatta tafsila bil ma'i aw tayammum diyawa daga cikin malamai sun ittifaki na malamai babu wani sabani cewa idan mace ta kare jinin haila dole mijinta sai ya jira ta yi wanka idan ba a samu ruwa ba sai ta yi taimama don yaso a lokacin ne sarki ya cika kenan shine fa iza tataharna fatuhunna min haythu amarakumullah kenan dole wannan wankan shine zai tabbatar da tsayiki ya tabbata ba wai kare jinin ba idan ba samu ruwa ba misali wuri ne inda ruwa yake da wahala sai ta yi taimama don wannan shine abin da malamai suke bayani wada Allah madaukakin sarki min haythu amarakumullah Abdullah ibn Abbas da Imam Mujahid da wasu daga cikin su suke cewa ai bi ma'ana al-farj kenan a gaban su inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni yace wa fihi dilalatun hina izin ala tahrimil wad'i fi dubur wannan kuma sai yake ba hujja ne wanda yake nuna lalle Allah madaukakin sarki ya haramta mutum ya je ma matar shi ta dubura wannan haramun kenan min haythu amarakumullah ana ni da shi gabani qala ta'ala sai Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin to Allah yana son masu tuba kenan a rayuwa ta arme rayuwa ce wadda take mana mai abubuwa a ciki mace za ta iya zalunta namiji zai iya zalunta mace amma dai babban abu duk wanda ya tuba Allah subhanahu wataala sai gafarta mishi wanda kake zamana da shi kuma haƙƙin shi sai ka nemi gafara kenan namiji kada kai girman kai game da iyalinka in kai laihi kenan sai ka nemi gafara ita ma mace idan ta yi laihi sai ta nemi gafara kuma bayan gafara ubangiji subhanahu wataala to amma shi Allah dai yana son masu tuba sai ya kasance dan Adam ne kamar laihi ko kuma shi Allah kamar laihi in ka tuba to wannan shine abun so a wajen Allah wa yuhibbul mutatahhirin kuma Allah yana son mutane masu tsarki tun daga tsarkin jiki yanayinka da tsafta da kuma tsarki ta zuciya war ita ta muhimmanci shine a samu zuciyarka babu shirka da Allah kenan Allah kadai kake bauta ma sai Allah subhanahu wataala yake cewa nisaukum harsul lakum abulana abbas yake cewa alharsu mawdi'ul walad abinda Allah yake ni anan ma'ana gona ai nan ne za ku samu yaya kenan zuriya mutum tare da iyalin shi lokacin da ya aure nan zai samu zuriya yanda ka san mutum idan yana da gona in yayin shuka yayin noma zai samu abubuwan da ya noma sai Allah subhanahu wataala ya jafatu harzakum annashitum ai kaifa shi'tum mana kenan ta inda ko ga dama wannan magana ce ta akwai magana ta Yahudawa ka hankali san ko da wannan aya Yahudawa suna hadisi na Imam Bukhari radiyallahu ta'ala daga Jabir da Abdullah sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace karatul yahudu taqulu iza jama'aha min wara'iha ja'a al waladu ahwal Yahudawa sai suke cewa idan mace idan miji je ma mace shi ta baya amma kuma ba ta dubura ba ta gabanta sai suka ce in aka ai hida sai a yi shi idan ya karkace zai zo kamar irin mai kallon halle mai kallon gora sai Allah madaukakin sarki ya sauko da wannan ayar dan ƙaryata wannan magana ta su ba gaskiya bane sai Allah ya ce nisaukum harsul lakum fatu harsakum annashitu wannan Imam Bukhari Muslim shi ma ya rawaito wannan hadisi daga riwaya kuma Abi Dawud radiyallahu rahimahumullahu jami'an kenan nan Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin cewa gonarka kada ka shigo ta gabas ko ka shigo ta yamma ko ka shigo ta tudu ko ka shigo ta gangare wannan dai kai ka sani ruwanka amma dai sharadi wanda yake abinda musulunci ya nanata nan naga shine duk yanda za a yi zamanto ta gaba ne kenan ba ta dubura ba ta dubura wannan haramun ne sai Allah subhanahu wataala sai yake cewa waqaddimu li anfusikum malati min fili ta'at mana kenan ku gabatar ma wani abu da kan ku yi aiki mai kyau ku yi aikin neman lada tsakaninku da matanku kuma mata tsakaninku da mazan malace ma imtisali ma anhaakum anhu min tarkil muharramat abinda Allah subhanahu wataala yace kada ku yi to ya kamata a ce kun bari abinda Allah yace ku yi kuma shine za ku saboda Allah sai yake cewa wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu Allah ya ce ku ji tsoron shi kuma ku san cewa fa za ku iske shi kenan tsoron Allah shine zai zamanto ya kare ka tsakaninka da azabar Allah a gobe kiyama kuma tabbas sai ka gamu da Ubangiji kaji wani ya rasu kaji wani ya rasu to kai ma wata ran haka to saboda haka kenan wa'lamu annakum mulaquhu za ku gamu da shi fa yuhasibukum ala a'malikum jami'uha mala sai ce Allah zai muku hisabin ayyukan ku gaba daya wa bashirul mu'minin ya kai manzo kai albashiri ga wanda suke masu imani almuti'ina lillahi fima amarahum wanda suke ma Allah da a cikin abin da ya umurce su at-tarikina ma indahum zama anhu zajarahu kuma suna barin abin da Allah ya hana to wannan a musu albashiri Allah subhanahu wataala zai sada su da gidan aljanna Allah ya samu daga cikin su
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
Allah subhanahu wataala yake cewa wala taj'alu llaha urratan li'imanikum kada ku sanya mana Allah madaukakin sarki ya zamanto kamar wani abu ne wanda kuke bujiro da shi dan kada ku yi aiki mai kyau kamar kai rantsuwa dan Allah kace na rantsi da Allah ba nayi baka sa kuma abun mai kyau ne to ka kusa Allah wannan shine mana wala taj'alullaha urratan li'imanik an tabarru dan kada ku yi aiki wanda yake na da'a aiki mai kyau wa tattaqu kuma ku sa wani rantsuwa tsakanin ku da ubangiji dan kada ku ji tsoron Allah wani aiki ne tsoron Allah kai rantsuwa ba za ka yi shi ba to sai dai kai kafara kai aikin tsoron Allah wannan shi ya dace wa tuslihu ko kuma ku yi gyara bainan nas mana kenan sai ka rantse ka ce a kai ba za ka je gidan wani ba ko ba za ka yi magana da wani ba alhali kuma abun zai zamanto maslaha ce ta tsakanin mutane da mutane za a yi zaman lahiya to kada ka sa rantsuwa da Allah ta zamanto abu ce wanda za ta yi shamaki tsakanin hada kan mutane wallahu samiun alim Allah madaukin sarki mai ji ne kuma masani ne la yu'akhidhukumullahu sai Allah yake cewa Allah ba zai kama ku ba billahi fi aymanikum ba zai kama ku da laifi ba da rantsuwa da kuke yi kamar tawasa kuma irin mutanen da sun saba duk abin da zai shi yace wallahi daga gida kake yace wallahi daga ina kake wallahi ko duk magana da zai shi dai wallahi kawai haka ya zamanto al'adar shi to Allah madauki sarki bai kama ku da laifi irin waɗannan rantsuwa walakin sai dai Allah yana kama ku da laifi yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum da irin abubuwan da zukatan ku suka aikata kenan mutun yayin rantsuwa da gaske yake ba wai rantsuwa ta wasa ba to wannan idan baka cika ta ba Allah madaukin sarki zai kama ka da laifi wallahu ghafurun halim lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma Allah halimun ne mana kenan mai hakuri ne mai jin kai ne mai kauda kai ne mai tausayin bayan shi ne madaukin sarki Allah subhanahu wataala anan malam sai yace Allah yana mana kiran waɗanda suke masu imani kada ku sanya rantsuwa la taj'alu aymanakum billahi ta'ala mani'atun likullin aw mani'atun lakum min albirri wasilati rahim kada ka sa rantsuwa da Allah ta zamanto ta hana ka aikin Allah kada ka sa rantsuwa da Allah ta zamanto ta hana ka ziyara ta sada zumunta kanin babanka ko dan uwanka ko kudu ban kudai ko kuma a cikin guguda wani abu ya gama kace na rantsi da Allah ba za a je gidan wani ba to sai dai kai kafara amma ka je gidan nashi to shine Allah yake mana bayani anan kakka sa rantsuwa da Allah ta zamanto ta hana ka bin Allah da alheri da kuma sada zumunta Allah subhanahu wataala sai yake cewa kamar wata aya yace wala ya'tali ul fadl minkum was'ati an yu'tu ulul qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillahi وليعفو ونصفه الا تحبون ان يغفر الله لكم معنانا لوكوشن داك سامو حديث نايف عمر رضي الله تعالى عنه اكون وندا كي دان gidan shi amma diyan shi kazafi yace to aka same shi ma labari kamar da shi a ciki sai je to bazan taba ciyar da shi ba bazan bashi ka bazan na hana shi komi to shine Allah subhanahu wataala sai yake cewa ai bai dace ba ku yi haka masu wanda suke masu wadata daga cikin ku miye zai hana su ciyar da waɗanda suke ƴan uwa da miskinai da muhajirai na fi sabilillahi sai Allah ya ce ai ya kamata ku yi gafara kuma ku kauda kai ala tuhibuna ya gafira Allahu lakum ba kwa so Allah ya gafarta muku kenan saboda haka in kai magana ka kawo rantsuwa ka danna mata dan ya zamanto ba kai ba sai kuma aiki ya zamanto aiki alheri ne to dole sai dai kai kafara da zata dauke wannan rantsuwa amma bai dace ba ka fasa aikin Allah Abdullah da Abbas yake cewa wala taj'alullaha urratan limanikum ay la taj'alu la taj'alanna urratan liyaminak Allah tada Allah tasna khair kan mutun ya hudu ya rantsi da Allah ya ce ba zai wani abu ba shi kuma abin alheri to bai dace ba ka tsaya dole sai kai kafara in yaso kuma sai ka aikata wannan aiki na alheri akwai ruwaya ta Imam Muslim Abi Hurairah sahabi na Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف عن على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير أبو هريرة يقول شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوان دي رنسوا يقول نارن سيد الله أكم وانا أبو كما أبو الهيرين شو بزي أي كتاشبا تو النبي صلى الله عليه وسلم يقول شو فليكفر عن يمينه كما أبو دي كما تأي كفارة in yaso kuma sai aikata aiki wanda kina alheri to saboda haka kenan kada mu sa rantsuwan nan ta hana mu aikin alheri shine ma'ana la yu'akhidhukum Allahu billahi fi aymanikum to shi kuma na biyu akwai rantsuwa wanda take ba rantsuwa bace kamar wanda mutun ya tabbatar da ita rantsuwa ce yashashiya mutun ya saba ne bakin shi ya saba kurta abubuwa wanda suke na rantsuwa ne ina zaka a kaza wallahi wallahi kaza to wannan Allah subhanahu wataala baya kama bawa game da laihin shi hadisi ya tabbata ruwaya ta Abu Dawud daga Ata yake cewa fil laghwi laghwul yamin mana irin rantsuwa wanda ba daukanta akan lisani ba mata wani kafara Aisha radiyallahu ta'ala take cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala huwa kalamur rajul fi baitihi kalla wallahi wallahi aw bala wallahi kaman kai ka samu mutum a gidan shi sai ya riga cewa wallahi kaza ko wallahi kaza ne to wannan ita ake kira da laghwul la yaqzukum Allahu bil laghwi fi aymanikum ya insha Allah sati mai zuwa za mu dasa daga nan abinda muka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan gaba daya wanda gina kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah